sule magoya bayan Ezekiel su magudanar jerin gwanon ne har zuwa ofishin hukumar kare haƙƙin bani Adamu ta Najeriya wato Human Rights Commission da ke Yola wanda ita take kula da John Adama da Taraba inda ma suka samu tarba daga jami'an hukumar yayin ma dai wannan zanga-zangar lumana jami'an hukumar kare haƙƙin bani Adamu sun yi alƙawarin tilastawa gwamnatin Najeriya su kawo jagoran ƙungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Ibrahim Yakubu Ezezeki wanda ke zare tun cikin watan Disamba shekarar 2015 Mr. Eben Jingi da ke zama jami'an hukumar ya mai bayyana irin matakan da hukumar ke ɗauka yanzu inda ko ya shawarci mabiya Ezezekin da su zama masu bin doka da oda.
Aikin mu ne mu tabbatar da an yi jojo nan kuma dole ne za a tunda kotu na gama yanzu ke kotu ne ne ya rage tunda ba su yi akil ba dole ne a yi kotu ruling da aka ga saboda haka ina kiran ku duka demonstration da za a yi peaceful is Allah.
Abubakar Abdulmumini ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci wannan jerin gwano ya ce sun ziyarci ofishin hukumar ne domin miƙa kukansu ga hukumar game da ci gaba da tsare malaminsu da gwamnatin ƙasar ke yi.
Babban matsalolin ruwanmu a nan shine mun zo ne mu nemi hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya wanda take da ofishi a nan cikin garin Yola su bi mana haƙƙinmu wanda kotu ta ba da hukuncin cewa a saki jagoranmu a biya shi diya a saki sauran 'yan uwanmu da aka kama sannan a gina masa gidansa. Wannan shine matsalolin ruwanmu sannan idan har lallai bukatunmu bai biya ba za mu dauki doka a hannunmu ba.
Mata ma dai fa ba a basu a baya ba yayin wannan jerin gwano inda ko suka bayyana ra'ayinsu da cewa
muka shude gudanar da wannan muzahara da muka yi shine na neman yancin mu da na jagoran gwagwarmayar mu Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki saboda kame shi da aka yi da sauran yan uwa da kuma abin da ya faru a Zaria a shi dai mun yi shi kuma mun gama lafiya
ba abin da zan ce illa mun yi muzahara lafiya kuma mun gama lafiya kuma mun yi musaran nan ne domin neman yancin kusa abin da aka yi mana na kashe mutane ba tare da aiki ba kuma tare da jiya a kama jagora.
Amma dai ranar 2 ga watan Disamba na shekarar bara wata babban kotu da ke Abuja karkashin jagorancin Justice Gabriel Kolawale ta ba da umarnin da suke Ezezekin shi da matarsa Malama Zinat to sai dai kuma gwamnatin kasar ta watsi da umarnin inda mata ci gaba da tsare Ezezekin da matarsa batun da ke ci gaba da jawo suka daga kungiyoyi na ciki da ma wajen Najeriya. Ibrahim Abdulaziz Fashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.